gudana bami Alhaji Shiro.
Kami ka taba zuwa prison?
Na taba zuwa.
So nawa?
So biyu.
Laifin me ya kai ka prison bami?
Na farko Robulen, na biyu kinnatin.
Mashin ne doga ne, muna ba da magani ne na kwana ne cikin biskin.
Ya kuke?
Ba mutum kawai kuke gaskiya, bacci kawai. Ganin shi kenan sai mu doke mashin moci.
Wasu mutane kenan da aka taba kamawa da aikata laifuka waɗanda a ƙarshe za a tura su a gidan gyara hali, inda za su cuɗanya da wasu mutane masu laifuka na daban. Zaman jama'a wuri ɗaya kamar na gidan gyara hali, inda ko da yaushe ana tare kan bayar da dama ga wasu mutane ɗaukar darasi daga wasu mai kyau ko mummuna.
During the joint investigation by the Sokoto and Kebbi Authority, they also confessed that it was one Kabiru Bala of Akila who was at large that organized the robbery and supplied the two people in remote partners with one Obina who is currently serving jail in term in Sokoto prison.
Ibrahim Sanika Oji kenan da ya taba zama commissioner ɗin sanda a Sokoto a lokacin baya da yake bayani yadda wasu masu yin ƙudan garkuwa da mutane suka hada kai da wani fursuna lokacin da yake zaman kaso. Abin da ƙara tabbatar da cewa ana iya koyon munanan ɗabi'u daga gidan gyara hali, musamman ga marasa aikin yi kafin shigar su gidan. Hakan bai rasa nasaba da wani kawance da hukumar gyara hali a Sokoto ta shirya da hukumar koyar da aikin yi ga 'yan Najeriya ta NDE don koyawa masu zaman kaso sana'o'i. Aminu Yusuf shine kontrolan hukumar gyara hali a Sokoto.
Mun duba mun ga cewa mafi akasarin matsalolin fursunanin da muke rike da su a gidajen gyara halinka idan sun fito suna samun matsaloli na rashin ayyukan yi ko kuma abubuwan da ka kuma mai da su cin waɗannan laifuffuka. So sai muka tunanin idan muka hada kai da NDE za su zo su kawo mutanen su koya wa mutanen mu da mutanen muke tsaro su koya musu sana'o'i kamar su tiling, kamar su interlocking. Wannan mutane za su samu sana'a idan mutum ya fito mu zai zama na mutumin kirki ba zai koma cin abin da ya aikata a baya ba.
Jami'in hukumar koyar da sana'o'i Muhammad Umar Sandogusau ya ce dama aikin su ne ganin sun samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa.
Yawanci mun gano cewa idan mutum bai da sana'a ko abin yi to zuciyar shi na iya buga ta ko ta fanni ya kasance zai zama lalura da kanshi ya zama lalura ga al'umma. So mu da directorate da mu da yan correctional service suna gyara rayuwa ne mu kuma muna inganta mar rayuwa don mutum san abin da yake yi ya dogara da kanshi har ya duki wani.
Masu sharhi akan lamarin yau da kullum kamar Professor Tukur Muhammad Baba na ganin cewa wannan kawancen abu ne da zai yi tasiri.
Shi mutum da bayi da abin yi yana zaune ba tsammani ba fata, mutum ne da yake da hatsari sosai cikin jama'a, don haka in ya samu abin yi kaga zai taimaka wa kansa haka kuma zai taimaka wa ƙasa, zai yi kawo gudumawansa ga abin da ake kira GDP. To kaga kuwa duk wanda ke da aikin yi da ya koya a fursuna in ya fito zai amfani ga kansa ga iyalinsa ga ƙasa duka.
Akan hakan ne masana ke ganin cewa yana da kyau a ƙarfafa irin wannan shirin kuma za a samu raguwar zaune gari banza da kuma haɓaka tattalin arzikin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.